أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنسي غمدا كراتمنا عمدة الفقه واللفاوة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. Wannan shine majlisi na 458 a cikin karatun wannan littafin. Idan muna 28 ga watan Rabiul Akhir, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda yake daidai da 20 ga watan Numa a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani akan niyya ta aikin hajji ko kuma ta umara. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan mahzuratul ihram, abubuwa wanda aka hana mai niyya aikin hajji ko umara ya aikata lokacin da ya riga ya dau niyya. Shine malai yake cewa wa hiya tis'atun halqu ash-sha'ri wa qalmu al-azafiri fa fi thalathatin minha damun wa fi kulli wahidin fama dunahu muddu ta'amin wa huwa rub'u sa'in wa in kharaja fi 'aynihi sha'run faqala'ahu aw nazala sha'ruhu fadafa 'ala 'aynihi aw inkasara zuhruhu faqassahu fala shay'a 'alayhi. الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا شيء عليه. الرابع تغذية الرأس والأذنين منه. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا أو متولدا منه ومن غيره، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم عقله فلا شيء فيه. السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاة. التاسع الوضع في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. مالك تيوى أبو دسكي هو أكا حرمتا غني niyya ko wanda ya riga ya dau harama ta aikin hajji ko ta umara ya aiwatar da su, sune abubuwa guda tara. Malai yace na farko da na biyu shine halqush sha'ri wa qalamul azafir, shine aske gashi ko kuma yanke horci. Yace fa fi thalathatin minha damun,
idan mutun ya tsige gashi guda uku ko ya wanki ko ya yanke farcen yatsa guda uku to tilas sai ya zubar da jini wa fi kulli wahidin fama dunahu mutu ta'amin wa huwa rub'u sa'in duk kuma lokacin da mutun zai yanke daya ko ya tsige gashi daya yace to abinda zai bada shine zai bada muddu guda daya shine rub'u sa'in shine kar in sa'i wa in kharaja fi ainihi sha'run faqala'ahu inda wani gashi zai huto daga girashi ya shiga cikin ido sai ya cire wannan gashin aw nazala sha'ruhu faqafa ala ainihi ko kuma gashi ne kurmi ya huto sai ya like mai ido sai ya yanke wannan gashin aw in kasara zufruhu ko kuma hortan shi ne ya karye fala faqassahu sai ya yanke wannan hortan fala shay'a alaihi babu komai akan shi idan aka samu cikin wannan halin wani ya aikata hakan babu komai akan shi duk da zamu zo zamu yi sharhi akan haka as-salisu na uku malam yake cewa lubsul makhiti shine sanya abinda aka dimka shi tuwahin da aka dimka kaga ai can baya mun yi bayani akan irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni da ayi harama shine a sanya izari da ridai yake cewa to idan mutun ya sanya wani abu wanda aka sanya zare da allura aka dimka shi wanda ake sanyawa kamar wando kamar riga yake cewa shi ma wannan da kai fidiya akan shi illa Allah yake da izaran sai dai idan ya buga ya nemi izari bai samu ba yace to a wannan halin fa yalbasu sarawila sai ya sanya wanduna aula yajidana alaini ko kuma ya ne mutakalmin da zai sanya bai samu ba fa yalbasu khufaini sai ya sanya khufi wala shay alaihi babu komai akan shi wannan mas'ala ce wanda yake da sabani zamu zo kanta ar-rabi'u nahdu taghdiyatu ar-ra'si wal uthnaini minhu shine like kai ko kuma like kai tare da like kunnuwa saboda shi kai tare da kunnuwa yake tahiya al-khamisu nabiyar at-tibu fi badanihi wa siyabihi shine mutun ya sanya turare lokacin da ya riga ya dau harama aikin hajji ko na umara a gangaggacin shi ko kuma a cikin tuhar shi as-sadisu na shidda qatlu sayyidil bahri shine kashe ko horauta dabbobin da aka bada dama a horauce su wa huwa ma kana wahshiyan mubahan shi kuma saydul bar shine duk wata dabba ta daji wanda ta gitto cikin harami kai kuma kana mai halin daukan harami ko kuma kana mai halin daukan harami idan ka kashe ta wannan wajibi ne shi ma sai kai fidiya an haramta maka a lokacin da ka dau harami kai wannan aikin yace aw mutawallidan minhu ko kuma dabban nan wanda ka kashe daga an samar da ita ne daga wata dabba wadda take ta gida misalin kamar dan bunsuru ya barbari wannan me ake ce mata barewa kaga abu ne wanda yake mai yiwa yanzu abinda suka aiwa wannan shi ma idan ka kashe shi ma hukuncin saydul bar yake shi ma wajibi ne sai kai fidiya kuma yana ɗaya daga cikin abinda aka haramta maka yace wa min ghairihi ko kuma wani wannan fa amma saydul bahri wal ahli amma dai kaga farauta ta naman abinda yake na ruwa ko naman ruwa ko kuma abin da yake na gida wanda ake kiwata shi a gida yace wa ma hurrima akluhu wa ma harama akluhu da abin da aka haramta cin shi fala shay'a fihi babu komai akan mutum idan yayi babu komai akan shi sai dai alhamdulillah yanzu babu hira farauta idan mutum ya kashe tantabara as-sabi'u na bakwai akhdhun nikahi shine mutum ya kulla aure wala la yasihu minhu baya ingantuwa da wannan wanda ya dau harami ya kulla arame ko ya nemi arame ko kuma ya yi wa wani arami ya yi kasance alwalin wani ya ce wala fidya ta fihi saboda girman haka shi babu wani nasi wanda ya nuna lalle ana yin fidya akan haka amma dai yana ɗaya daga cikin abin da aka haramta na takwas insu ya ke ce almubasharatu li shahwatin shi ne mutum ya sadu da wata ko ya yi runguma don wata shahawa fi ma dunal farji abin da bai kai ba gaba ba fa in anzala biha idan Allah ya kaddara wani abu ya zubo daga gaban shi ya ce fa fiha badana wajibi ne ya hutar da ya bada fidiya ta rukumi wa illa idan kuma wani abu bai fito daga gaban shi ba fa fiha shatun zai hutar da karamar dabba ya bada at-tasu na takwas al-wada'u fil farji shine saduwa da iyali ta gaba fa in kana qabla at-tahalluli al-awwali idan ya kasance mutun ya sadu da iyalin shi kamun yayi warwara aikin hajjin shi na farko yace to fasada al-hajju hajji ya riga ya lalace wa wajibal mudiyu fi fasidihi wajibi ne kuma ya ci gaba da aikata wannan aikin hajjin ya gama shi yace wal hajju min qabilin kuma wajibi ne shekara mai dawowa ya dau guzuri ya sake dawowa yayin aikin hajji saboda wannan ya riga ya lalata shi wa alaihi badana kuma wajibi ne ya soke rakumi wa in kana ba'da tahallul ba'da at-tahallul al-awwali idan ya kasance bayan ya riga ya warware ne idan kai tahallulul awwal an baka dama ka sanya riga ka yanke warce kai azki yace idan ya kasance yana cikin wannan halin ne ya sadu da iyalan shi yace fa fihi shatun zai hutar da fidiya ita ce karamar dabba yace wa yuhrimu min at-tan'im li yatufa muhriman wanda ya riga ya lala zai koma ya tahi tan'im ya dau harama aikin hajjin shi dan ya dawo ya tawafin da bai yi ba shine tawaful ifada tawaful wada wa in wadi'a fil umrati idan ko ya zo aikin umra ne sai ya sadu da iyalan shi afsadaha ya riga ya lalata wannan umrar tashi wa alaihi shatun kuma da kai dabba akan shi wanda zai hutar ta fidiya wala yafsudu an-nusk bi ghairihi ba abin da yake lalata aikin hajji in ba wannan matsaya ko dai daga cikin abubuwan da aka haramta maka na takwas na taran nan shine saduwa da iyali shine qatan yake lalata aikin hajji ko kuma lalata aikin umra yace wal mar'atu karrajuli hukuncin namiji ɗaya ne da hukuncin mace wurin abin da aka haramta na daga mai daukan ko wanda ya dau harama aikin hajji ko umra ya aikata yace illa anna ihramaha fi wajhiha sai dai ita mace ihraminta kurmun huskarta ne kadai ba ta like ba walaha lubsul mahid kuma za ta sanya duk abin da aka dumka shi dida nan zamu zo ne cikin sharhi illa anna ihramaha fi wajhiha wa kaffaiha ne shine nan malam bai kawo ba sai malai yake cewa wannan shine babu wanda zai mana bayani abubuwan da aka haramta wanda ya dau niyya aikin hajji ko umra ya aikata su idan aka ce al-mahzur shine al-mamnu shine duk abinda aka ce maka kadda kai an hana ka ka aikata to a wannan halin wajibinka ne ka nisance shi sai sanya muke da kaida wurin malaman fiqh yake cewa ad-daruratu tubihu al-mahzurat idan wani halin larura ya gitowa mutum to abinda da ainihin shi yake haramun ne a gare ka aikata shi an halatta maka aikata misalin kamar cin mushi lokacin da ka nemi abinda zaka ci ka rasa idan ko baka cin ba na iya kai rayuwarka cikin wata halaka an halatta maka ci shi kaga wannan min babu tarurati tubihu almahzurata shine malai yake cewa cikin abubuwan da mai shari'a ya haramta ga wanda ya dau niyyar aikin hajji ko umra ya aikata su sune abubuwa guda tara na harkon su shine halqush sha'r shine mutun ya tayi ya aske kanshi ko ka tai ka mekawa mai aski ya aske maka kai ko kuma ka tsitsige wa'ansu gashi daga kanka ko kuma gemunka ko kuma gabanka dukkan su wannan yana cikin halqush sha'r wannan kuma ba dan komai ba da kai riwaya jidda mu gama nabiyin mu kawo dalili nabi yake cewa qalmul azafir shine yanke horci lokacin da ka sanya ihraminka ka dau niyya to haramun ne ka wanke ka dauke ka yanke dukkan horcinka ai can bayan ba a manta ba mun yi bayani muka ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce yustahabbu min al-muhrim an yaf'aluhu yana da kyau ga mai ihrami ya aikata su shine mutun yayi at-tanzif ya nazzafa jikin shi shine ya tsarkake jikin shi ya kawata jikin shi dukkan wani harce wani gashi wanda bai kamata ba ya fito ba duk wani kawa kai kokari ka kiyaye saboda kada ka samu kanka cikin halin mai ihrami ka ga wannan abun ko kuma yin shi nan ka har ma ka aikata kuma ka samu kanka cikin wa'inda za su aikata fidiya duk da kasancewar nan mun fahimta duk da nan ga malam zai kawo mana babu wanda zai mana bayani akan fidiya da kai hadaya da kai fidiya hadaya shine abin da zaka bada dalilin ka hada wani hukunci guda biyu ko kai tamattu'i ko kuma kai kirani dalilin haka zakka dauko ka koro hadayarka sai ka zo ka yanka ta a garin Makka ita wannan ana yin ta ne a garin Makka, ita kuma fidiya sabanin hadaya shi kuma sakamakon ka bar wani ɗaya daga cikin wajibban aikin ka na hajji ko kuma na umara ko kuma ka aikata abinda aka hana ka a lokacin da ka sanya ihramin ka ka dauni aikin hajji ko umara ka aikata shi, a wannan halin ne zakka bada fidiya. Ita kuma fidiya in ka ga dama a garin kuma kana iya yin ta, in ka ga dama a Makka kana iya yin ta, kuma shine aka baka zabi ko kai azumi ko kuma kai sadaka ko kuma kai kazib da shinki, wannan shine fidiya. To shine wa'annan guda biyu malamai suke cewa qalmul azafir yanke akaiwa ko yanke horce, an yi kiyasin shine akan aske kai. Shi sanya can Ubangiji yake bayyana sun mal yaqadu tafathahum wal yufu nuzurahum, haka idan muka koma cikin Baqara wala tahluqu ruusakum hatta yablugha al hadiyu mahilla, kada ku sake ku yanke ko ku aske kawunan ku har sai mutun ya riga yi ya koro hadayen shi ko hadayen shi ta kai inda ya kamata ta kai, ya zo ya kai limit inda zai yanka hadayen shi. Ya wannan shi yake nuna mana lalle wa'annan abubuwan guda biyu yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana a aiwatar da su. Wannan da ya kawo wala tahlugu afwan thumma liyaqadu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq, Abdullah ibn Abbas ya fassara da kai riwaya ta Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗin shi, yake cewa at tafassine ar rami wal zabahu wal halq wal taqsir wal akhdhu min ash sharib wal azfar wal lihya, abinda ake kira da at tafas shine mutun yayi jiwa ya tayyayi yayi jiwa shine asaida ko kuma ya yanka ko kuma ya aske kanshi ko yayi saisaye ko kuma ya dauki wani abu daga gashin bakin shi ko kuma ya yanke akwai washi ko kuma ya aske gemin shi, wannan shi ake kira da attafasa. Kenan duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan abubuwa to wajibi ne sai yayi fidiya. Shine mallam a gaba zai bayyana mana hukuncin da ya kamata yi. Dalili akan haka da kwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo nan Hudaybiyya yana mi halin mai ihrami sai ya ga Ka'ab bin Ujra, tunda Ka'ab bin Ujra shine yake bada labarin riwaya ce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da ita. Ka'ab bin Ujra yake cewa manzo Allah ya ganni ina ta soshe-soshe a kaina, ina ta soshe-soshe, sai yake cewa a zaka hawa murasika, shin kwalkwatar kanka ce take cutar da kai? A lokacin nan Ka'ab bin Ujra yake cewa kwarai ku ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me, ka tahi ka aske kanka amma dai ka yanka el akuya ko tumkiya, yace ko kuma kai azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda. Wannan shine abinda Ka'ab bin Ujra, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi me. Haka Ka'ab bin Ujra yake cewa wannan ayat da Ubangiji yake bayani akan waɗanda suka cancanta su yi fidiya, yace a kaina ta sabka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganna a cikin wani yanayi, faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, yace wannan aya a kaina ta sabka duk wanda ya kasance cikin harin rashin lafiya ko kuma ya samu wata damuwa a cikin kanshi ya ta yi aske, abinda zai yi shine fa fidyatun min siyamin, zai yi fidiya azumi ne ko kuma sadaqatin ya ciyar da miskinai aw nusuk ko kuma ya zubda shirki. Wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudiwa Ka'ab bin Ujra. Sai mallam yake cewa fa fi thalathatin minha damu, duk wanda ya tsige gashin shi guda uku ko ya yanke gwalgwadon yatsa guda uku, harcin gwalgwadon yatsa guda uku, yace to abinda zai yi shine zai zubar da jini kasa da uku, yace wa fi kulli wahidin fama dunahu muddu ta'ami, kasa da uku ɗaya ce kai, yace to zakka bayar da muddi guda ɗaya, shine muddi guda wa huwa ruku'u sa'in, shine ɗan kar'in sa'i guda kenan, tiya guda sai ka raba ta gida hudu, kashi ɗaya sai ka bada fi sabilillahi, wannan shine kafan shi kanka in ɗaya lakkan ka tsige, in kuma ka tsige guda biyu kenan zaka bada muddu guda biyu, irin wannan shine gwalgwadon abin da zaka bada. Shine wa'ansu daga cikin malumai suke cewa tahin hannu guda daya in ya kasance gashi ɗaya ne ko kuma yatsa ɗaya ce ka yanke wa harci lokacin da kake halin mai ihrami, kuma idan ka yanke guda biyu kenan tahin hannu guda biyu ko kuma harci guda biyu kenan zaka hutar da tahin hannu guda biyu. Wallahu ta'ala a'lam. Sai wale yake cewa duk da kasancewar mas'ala ce wadda take da sabani da kai wa'ansu daga cikin malamai sun tsaye akan a'a mas'alan nan shine in dai mutun ya zaru guda daya ko guda biyu ko yanke warce daya ko biyu yake cewa babu komai akan shi saboda kaman suke bayani suke cewa ai hasala minhu imatatul ada kaman misalin wata cutarwa ce mutun ya gani sai ya cu sai ya gusar da ita a gangan cikin shi yace babu wani abu akan haka sun kawo dalili akan abinda hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da ita da shi wanda suke cewa ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun fi wasti ra'sihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amme kaho a tsakiyar kanshi lokacin da ya samu kanshi halin mai niyya ta aikin hajji ko umara kaga wannan shi yake nuna ai bai yiwa a yi kaho ba tare da ba an yanke gashi ba to sun kawo dalili akan haka suna tahiya akan in dai larura ce diddan mutun ya kawar da wani wata aza daga jikin shi yace to babu wani laifi mutun ya dan ya yanke daya biyu uku ko kuma ya aske wani dan bangare wanda bai takara ya kamiya ba wallahu ta'ala alam wannan ita ce bare wada mafi rinjayi dan mutun ya zari gashi daya ko biyu daga gemun shi ko sama da haka ko kuma ya yanke wani guri wanda ko ya yanke wani harce wanda guda daya ne ko guda biyu wanda bai takara ya kariya ba babu komai yace wa in kharaja fi ainihi sha'run faqala'ahu inda wani gashi zai shiga gashin giran shi wani ne shiga cikin ido sai ya nema yayi kokarin mutar da shi ya gaza he ya cire shi daga jikin giran tashi yace babu komai akan shi saboda wannan ai uzuri ne yace aw nazala sha'ruhu fa ghatta ala ainihi ko kuma gashin giran shi ne sai ya sabko ko kuma gashin kan shi ne sai ya sabko ya mike mai idan shi to wannan yana iya sanyawa ya cire shi kasancewar ire-irensa suna da gashi wanda yake sabkowa inda zai gangaro yace yana iya sanyawa ya yanke wannan gashin babu komai akan shi saboda shi ma yana ɗaya daga cikin ahlul uzri yace abu kasara zafrahu fa qassahu fala shay'a alayhi yace ko kuma horcin shi ne ya karye ya tai ko tuntube yayi horcin ya karye sai ya sanya wani abu almakashi sai ya yanke shi yace shi ma babu komai akan shi aka wannan kuma da kai dalili na riwaya ta Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Ibn Abi Shayba ya kawo da a cikin Al-Hajj fil muhrim yaqussu zafrahu law babi wanda yake bayani wanda ya dau ihrami sai ya yanke harcen shi isnadi ne wanda yake isnadi ingantacce wanda malumai isnadin malumai ne wanda suke cikin sahihaina yake cewa idan kasara zafrul muhrim fal yaqussuhu duk wanda ya dau harama ta aikin hajji ko umara harcen shi sai ya karye yace to ya shi babu komai akan shi babu sabani akan haka wurin malamai wanda suke da ilimi sai malai yake cewa al-thalith na uku shine lubsul makhid shine sanya duk abinda aka rigayi aka dubka shi shi ma wannan misalin wando ne ya sanya ko wannan riga ce ya sanya ko kuma irin burnus ce ya sanya ai can bayan mun karanta wanda aka ce ga abubuwan da an so mutun ya nisanci sanya wando sanya riga sanya barani sanya kaza dukkan su wannan an riga an yi umarni kadda a sanya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa a riwaya ta Imam Bukhari da Muslim yake cewa la talbusul qamis wala al-amaim wala sarawilat wal baranis wal الخفاف الا احد لا يجد عليه فيلبس الخفين اذا الله صلى الله عليه وسلم yake cewa kada ku sanya riga lokacin da kuka zo dokan harama aikin hajjin ku ko ta umara ko kuma ku sanya rawani ko kuma ku sanya khuffi yace abinda yake ko kuma wannan wando ko kuma albaranis ita ce irin riga mai hula yace ko kuma mutum ya sanya khuffi yace sai dai idan ya kasance ɗayan ku ya nemi takalmin da zai sanya bai samu ba illa khuffi a lokacin nan sai ya sanya wal yaqta'huma asfala min alka'bayni sai ya yanke wannan hufin nashi kasa da idan sau wala talbisu min siyabi shay'an massahu za'faran wala alwarsa cikon hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku sanya tuhahi wanda za ku yi harama aikin hajjin ku da umara wanda turare ya taba shi shine za'faran ko kuma kashin dabbobi ya taba shi to shine nan malai yake cewa illa Allah ya ji da izaran fa yalbasu sarawila, sai dai idan ya kasance mutum baya bai samu ba izari ba a wannan halin an bashi dama ya sanya wando. Wannan kuma kalgashin hadisin da muka karanta na Imam Bukhari da Muslim, haka da kai hadisi marfu'i na Abdullah ibn Abbas wanda yake cewa mallamijin na'alaini falyalbasu al-khuffaini wa mallamij izaran falyalbasu sarawila, duk wanda ya nemi takalma guda biyu bai samu ba to an bashi dama ya sanya khuffi, kuma wanda ya nemi izari bai samu ba an bashi dama ya sanya wando. Kaga wannan yana nihin mai ihrami an bashi wannan dama a halin larura. Halin larura ita kuma larura da'iman tubihu al-mahzurat. Shi sanya kalkashin haka da kai fatawa qararat al-majmu' al-fiqh al-islami na Makka, haka kalkashin fatawa ta Muhammad bin Usaymin rahimahullahu ta'ala, ya kawo yake cewa misalin mutum ne ya zo aikin hajji ko ya huto daga gida yana cikin jirgi, ya zo inda zai shiga jirgi bai samu ba ihrami ba, to shi kuma in ya wuce wurin ba lalle bai iya dawowa ba, shi ne yake cewa bai yi ba niyyar ba umarar shi ba in ba a cikin jirgi ba, kuma babu ihrami a tare da shi, wando ne a tare da shi, ya ce to wannan abin wannan yalifu saubahu aw shimagahu aw ghayri ma min al-albisa ala zahri wa sadri hatta yasila ila al-mat'ar, yake cewa to abinda shi yake gani shine ya dauki shimagin shi wannan ihramin nan da Larabawa suke sanya, yace kurum ya sanya ya rataya a jikin shi, yace har sai in yazo hilin jirgin da zai sabka anan idan ya fito ba zai rasa ba sai ya saya. Sai kasancewar magana ce wadda fatawar ce da suka kawo su insha Allah sai mai zawa zan sake diba wannan matsalar insha Allah sai mu sake wannan inta. Sai malai yake cewa aula ya shida da alaini falyalbas khuffaini, bai ya nemi takalma guda biyu bai samu ba to an bashi dama ya sanya khuffi guda biyu, yace wala shay alaihi babu fidya a tare da shi. Na hudu yake cewa taqtiyatur ra'si, shine liƙe kai, wal uznani minhu, kuma kunnuwa ma suna ƙarƙashin kai. Wannan kuma idan an ce kunnuwa dukkan su hukuncin kai gare su, shine idan ka zo a walla za ka gani ai ba a jaddada ruwa tsakanin shahun kai da shahun kunne, wannan shi yake ƙara tabbatar maka. Kuma haka da kwai hadisi wanda da yawa daga cikin malamai sai yan ganta shi, wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-uznani min ar-ra'si, lalle kunnuwa suna daga kai, dukkan su hukunci ɗaya gare su. Shine nan malai ya kawo yake cewa taqtiyatur ra'si, wanda ya dau niyyar aikin hajji ko umara bai dacewa ya liƙe kanshi. Dalili da kwai lokacin da wanda dabba shi ta buge shi ya wadi ya mutu a Arafa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne wanda yake muttafaqa alaihi, Imam Bukhari da Muslim sun mutarra shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan, kada ku liƙe mai kanshi tabbas zai tashi a gobe kiyama yana mai talbiya. Wannan lokacin da mutum ya dau aikin hajji ko umara, harama aikin hajji ko umara, to bai dacewa mutum ya lullube kanshi haka da kunnuwan shi. Sai dai da kwai riwaya wadda Imam Malik ya kawo daga Usman bin Affan, wanda yake cewa Usman bin Affan ya dau harama aikin hajji ya liƙe huskar shi. Aga wannan ga maza an ba da damar liƙe huska babu wani laifi akan haka. Alaka ne mutum misalin kamar babet mutum yana so yana iya sanyawa babu wani illa akan haka. Sai na biyar malai yake cewa at-tibu fi badanihi wa siyabihi, sanya turare a gangan jikin shi ko kuma a ihramin shi. Wannan haramun ne qat'an, haka da kai wa'ansu daga cikin malamai suka ce sanya turare hatta da abincin shi, akwai irin abincin da ake sanya musu za'afaran ko kuma shayi ko kafi wanda ake sanya mai za'afaran yace dukkan su wannan bai dacewa ga wanda yayi ya dauni ya aikin haji ko umara ya sanya wannan kuma dalili wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mutumin nan wanda dabbar shi ta kado shi ya mutu yake cewa la tamassuhu bi tibin kada ku sanya mai turare wannan kuma shi yake ƙara tabbatar mana lalle wanda ya dauni ya aikin haji ko umara bai dacewa ya sanya turare in ma a gangar jikin shi ko kuma a tuhahin shi wannan ijma'i ne kamar yanda Ibn Munzir ya kawo a cikin al-Ghina haka Ibn Abdul Bar a cikin at-Tambir suka kawo lalle malamai sun yi ijma'i akan haka bai dacewa mutum ya sanya haka haka da kai karkashin shi malamai suna bayani irin kamar sabulu wanda yake wanda aka yi shi turare irin masu kamshin nan oba yace shi bai dacewa ga wanda ya dauni ya aikin haji ko umara ya yi amfani da shi saboda dukkan suna kalkashin turare shi ko ba a so mutum ya sanya game da gangar jikin shi ko kuma wannan ko kuma tufar shi zakani da yawa daga cikin wannan masu daukan mu ko masu aikin haji ko umara aka gani lokacin da suka gangaro kamun su isa masallaci in aka ba su masaukin su suna dauka su yi wanka to irin wannan in dai turaren yana da kamshi to bai dacewa mutun yayi amfani da shi ya bari har zuwa lokacin da ya samu at-tahallul sannan ya yi aiki da wannan turare da wannan sabulu wanda yake mai kamshi sai na shidda mala yake cewa qatlu saydil bahri shine kashe abun harauta wanda ake harauta shi a saman kasa wa huwa ma kana wahshiyan mubahah shine duk abun da ya kasance dabbar daji ce wanda halaka ne a cita halaka ne a yi harautarta halaka ne a ci namanta shine abinda malin ya kawo wannan duk lokacin da ka samu kanka a cikin wannan halin ka samu kanka a cikin mai ihrami aikin haji ko umara to haramun ne qat'an ka yi amfani ko ka kashe dabba wanda take ta farauta wanda aka halatta maka cin namanta wannan kuma malamai sun yi ijma'i kalkashin wannan ayat da cikin suratul ma'ida wa harrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku abun harauta na saman doran kasa madama ku kasu samu kanku a matsayin masu daukan niyya ta aikin haji ko ta umara haka ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurumun ya ku wanda kuka yi imani kada ku kashe abun harauta a lokacin da kuka samu kanku halin masu daukan harama ta aikin haji ko umara shi sanya can ubangiji yake cewa wannan wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف sai mala yake cewa fa amma saydul barri sai saydul bahri amma dai kaga abun harauta na ruwa kihi ne ko kuma kado ne ko kuma wannan dukkan abin da ake yake iya rayuwa a cikin ruwa yace to wannan an ba da dama wal ahli kuma da abun harauta na wanda yake na gida ne ko dabbar gida ce ka yanka ta yace wannan babu komai a kanka wa ma harima akluhu kuma da duk abin da aka haramta cin shi yace falashe a fihi babu komai a kanka kaga nan ya kawo maka abubuwa guda biyu masala ce duk abin da yake yawo saman kasa kayan daji ne dabbobin daji ne wanda ka zo kan hanya bayan ka riga ka dau harama aikin hajjin ka ko na umara haramun ne ka tare kai harautar su ko mun kaurancin ka in dai ka gansu to wajibi ne ka shafa musu lahiya in kuma ka kashe su muta'ammidan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan nar gulgudan abinda ka kashe gulgudan abinda zaka rama in karamar dabba ka kashe din tantabara ka kashe suka ce to zaka biya zaka kashe zaka yi fidiya ta dan akuya ba dan komai ba suka ce ai yanda tantabara take sharuwa haka akuya take sharuwa haka suke cewa din jimuna ka kashe to zaka biya fidiyar mi fidiyar raƙumi saboda alaƙar da take da tsankanin raƙumi da jimuna in kuma wani abu ne wanda babu wannan to gulgudan abin da in karamar dabba ka kashe to sai ka nemo irinta sai ka biya kai fidiyar wannan karamar dabba shine fajaza'u mithlu ma qatala minan nar shi kuma bangare na biyu shine duk abin da yake rayuwa cikin ruwa misalin ya huto daga yayi ya dau haramashi akan hanya ko kuma a kan hanya sai ya biyo ta ba gabar teku sai ya ga kiha he kurum sai ya tsaya ya farauta shi babu komai a kan shi yace haka kuma da dabbar gida idan ka kashe ta wanda tana din ta wani ciri aka dauko aka ba ka kashe ko ka saya ka yanka kuka cin wannan babu komai a kan ka haka duk abin da aka haramta cin shi shi ma babu komai a kan ka inda zaka kashe shi misalin zaki ne ya aro maka sai ka kashe shi babu komai a kan ka wannan maciji ne ko kuma kunama ce dukkan su wa'annan idan ka kashe babu komai a kan ka haka duk abin da zai iya zawwa ya kasance maka kalubale ko ya taba rayuwarka idan ka kashe shi babu komai a kan ka halin da kake halin mai ihrami kai hatta da mutumin da ya nema ya cutar da kai ka kashe shi lokacin da kake halin mai ihrami babu komai a kan ka sai na bakwai malai yake cewa aktun nikah shine darma aran shi dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Usman ya abinda Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen litafin shi daga Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naji manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa me har maniyacin daukan ko wanda ya dau ihrami na aikin hajji ko umara baya armi ba a auren me kuma baya neman aure a wannan lokacin ba zai ta hiya nema ba a darma mai armi ba ba wai a garin makka ba ko a garin su idan aka darma mai armi wannan arman arme ne wanda yake fasit madama yana mai halin harama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kamun ya dau harama aikin shi ya nemi auren mai muna aka aura mai ita ya shiga halin mai aikin hajji yace bai tara ba da mai muna ba sai bayan ya warware aikin shi na umara har umara ce ba aikin hajji ba shine nan yake bayyanawa wallahi ya sahu baya ingantuwa mutun ya nemi arme ko ya aura ko ya aurawa wani ko kuma yawa ya nemi arme ko ya nemi arme ko kuma ya armama wani ko kuma shi ya aura baya dacewa kalkashin abinda Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi ya bayyana daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan muka koma cikin alqur'ani ubangiji yana bayyana fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji arrafas shine duk abinda kullu ma yata'allaqu bi zikrin nisa almai suke cewa abinda ake cewa rafas shine duk abinda yake da alaka da ambaton mata shi ake kira da arrafas haramun ne mutun yayi shi kai hatta da arme haramun ne lokacin da mutun ya riga ya dau niyyar aikin hajji ko umara ya darma arme ko kuma ya aura ko kuma ya nemi aure shine yake cewa la yasihu minhu baya ingantuwa daga gare shi wala fidyata fihi sai dai idan mutun yayi ya aikata abu wanda yake haramu kuma abin da ya aikata in haramun ne kata'an lalataccen aqd ne yace sai dai babu fidiya akan shi arman da yayi arme ne wanda yake fasidu haka in wani ne ya aura ma arman fasid ne in neman arme ne yayi arman fasid ne sai dai malumai sun ce yana iya dawowa bayan ya warware ya sake neman arman a bashi dama kuma ya aura yace amma dai dukkan su la ya tarattabu alayhi hukm babu wani hukunci a ce wannan arme ne wanda yake ingantacce arme ne wanda yake fasid yace babu komai akan shi bai inganta ba amma dai babu fidiya akan shi as-samin na takwas malai yake cewa al-mubasharatu li shahwatin fi ma dun al-farjat shine mutun yayi irin muqaddimatul jima'a shine mutun ya rungumi iyalin shi koma bayan gabanta wannan shi kuma ba dan komai ba saboda wasila ce ta akai zuwa ga aikata jima'i shi sanya wannan shi ma aka haramta shi shine fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji shine dukkan wani nau'i na daga jin dadi tare da iyali lokacin da mutun ya riga ya rataye wannan ihramin nashi ya dau niyyar aikin hajji ko umara bai dacewa mutun ya aikata shine nan malai ya kawo hukunci yace fa in anzala biha idan dai ya rigayi ya zubar da wani abu daga gaban shi yace to fa fiha badana to zai soke raƙumi ita ce fidiyar shi wannan ko ba dan komai ba saboda kiyasi akan fidiya ta tasasuwa da iyali lokacin da mutun ya rigayi ya dau harama aikin hajji ko umara duk da kasancewa wasu daga cikin malamai suna ganin a'a in dai be rigayi ba ya sadu da iyallan shi ba to kurum abin da yake kanshi shine imma ya hutar da ko ya bada akuya ko tumkiya ko kuma yayi azumin kwana uku ko kuma ya ciyar da miskini guda shidda kiyasi ne su ma suka yi akan dukkan sauran mahzuratul ihram kuma bayan saduwa wannan kuma shine wada mafi rinjaye auren malamai kenan ba raqumi zai soke ba shine fidiya ta hawo kan shi imma ya bada akuya ko kuma tumkiya ko kuma ya ciyar da miskini guda shidda ko kuma ya yi azumi guda uku yace wa illa fa fiha shatur malai yace a kalkashin mazhabin Hanabila in kuma bai hutar da wani abu daga gaban shi ba kurmurin guma ce da jin dadi ya nema a wurin iyalin shi ya samu yace to a wannan halin kurm zai hutar da shatur shine akuya ko kuma tumkiya in kuma bai samu ba hakan ba ko kuma ya ga dama sai yayi azumin kwana uku ko kuma ya ciyar da miskini guda shidda sai na karshe malaike cewa alwatu fil farji shine saduwa ta gaban iyali shi kuma wannan ubangiji yana bayyana mana fala rafas wa la fuzuka suka ce shi ma arrafas shine dukkan da samun daduwa ko kuma amfanuwa da iyali lokacin da mutum ya riga ya shiga halin meniya aikin hajji ko umara shi ne man malaike cewa fa in kana idan ya kasance an samu saduwa tsakankanin shi da shi da iyalin shi yace qablat tahallulil awwal kamun ya warware ihramin shi na farko at tahallulul awwal shine kamun mutun ya tahi yayi saisaye ko kuma yayi aski ko kuma yayi saisaye yayi aski ko kuma ya tahi yayi shiwa jajjamar kula idan mutun yayi sai ya warware shikenan yazo ya sanya kayan shi to kamun yayi haka ya gangaro ya huto daga mina ko ya kon amina a daren ya aikata haka ko kuma ya huto bayan an hawo idi kamun yazo yayi ramil jamra ya aikata haka yace to fasadal hajju hajjin shi ta riga ta lalace shi wannan karambanin nashi ya huce to shine nan malai yace wa wajibal mudiyyu fi fasidihi kuma wajibin shi ne ya ci gaba ba zai ce ba tun da aikin hajjin shi ya lalace shikenan shi gurin bari ya taya sa kanshi kuma otel ya kwanta a wajibi ne duk abin da ake yi ya idasa wannan aikin hajjin nashi saboda ubangiji ya bayyana mana wa atimul hajja wal umrata lillah wajibi ne in ka dauka sai ka idasa sai dai idan mun koma karatunmu na wancan sati in yayi wa kanshi sharadi ya san hakan tana iya faruwa yace to a wannan halin me zai yi shine ubangiji in wani abu in ya hana ni to inda fa mahalli haisu mana'ani ko kuma kalma makamancin haka yace to inda abin nan yazo ya hana ni ko wani dalili yazo ya tsayar da ni bin samu na kammala aikin hajji na ba ko umara ta ba to anan ni ma na riga ina warware to wannan hide idan ya shiga wannan hukuncin na sharadi amma dai bai shiga ba to wajibin shi ne sai ya cika wannan hajjin yace wal hajji bil qabilin kuma badi wajibin shi ne sai ya dawo ya rama wannan hajjin da ya faranta shi wannan kuma wa alaihi badana ko mala yace wajibin shi ne sai ya soke raqumi wannan dali kai dalili na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi haka Uthman haka Ali ibn Abi Talib dukkan su an musu fata an tambaye su fatawa akan haka suka ba da hukunci suke cewa wajibin shi ne ya ci gaba da aikin hajjin shi ma kuma aikin hajjin shi ya riga ya lalace kuma wajibi ne sai ya soke raqumi kuma badi ya dawo ya sake aikin hajji dan Ali ibn Abi Talib karkashin fatawar shi ma da ya kawo cewa ya badi in sun dawo da shi da matar tashi a raba su kada a sake su haɓu yace saboda abin da ya wakana shekara da ta gabata kada ya sake faruwa sai yake cewa wa in kana idan ya kasance kuma ya sadu da iyallan shi ne ba'da tahallul awwal bayan ya riga ya tahi yayi jiwa yayi saisaye ko kuma ya aske kanshi yace a wannan halin kenan lokacin da halakin shi ne ya yanke warce ya aske gashi ya sanya duk abinda aka dinka yace fa fihi shatun a wannan halin kuma sai ya bada sai yayi fidiya ta karamar dabba akuya ko kuma tumkiya sai yake cewa wa yahrumu min at-tan'im idan ya tashi sai ya koma yayi harama ya dawo tunda ya riga ya farar da wannan niyyar tashi kuma wajibin shi ne sai ya cika wannan aikin na haji ko kuma na umara sai ya koma tantan'im wajen harami sai ya dauko harama aikin shi li ya tufa muhriman dan yayi tawafi yana mai harama aikin haji yana mai ihrami yace wa in wadi'a fil umrati afsadaha idan kuma yana halin mai umara ne yazo yana cikin yana umara kurum sai ya sadu da iyallan shi kamin ya gama ko ya tahi yayi tawafi yayi sa'i baina safa wal marwa sai ya zo kamin ya aske kanshi sai ya sadu da iyallan shi yace ya riga ya barar da umrar shi ta riga ta lalace wa alaihi shatun kuma wajibi ne sai yayi fidiya ta karbar dabba duk da kasancewa Imam Shafi'i kan wannan mas'alar shi yana ganin umara ma ana mata tahallul guda biyu akwai at-tahallulul awwal da akwai at-tahallulus sani at-tahallulul awwal wurin Imam Shafi'i shine lokacin da mutun yayi tawafi yayi sa'i baina safa wal marwa a lokacin nan yayi at-tahallulul awwal yana iya komawa ya hutar da wannan ihramin nashi ya sanya kayan shi ya nemi mai aski idan yayi aski kuma to wannan yayi at-tahallul akhir shine ya ida aikin shi na umara ya kasance wa gaskiya jumhurun malamai maganar su tahirin jayi umara tahallul dai gare ta warwarewa dai gare ta shine lokacin da ka huto daga aikin da kai tawafi kai sa'i baina safa wal marwa mubasharatan ka riji inda zaka kai ka samu aski ko kai sai ko kuma ka aske kashin ka duka amma dai aske wa ita tahi ya sami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu almuhallikin alauku yace wal mukassirin shine nan idan mutun ya sadu da iyallan shi lokacin da yake umara kamun yayi tawafi yayi sa'i baina safa wal marwa interval kamun yayi aski ya tahi sadu da iyallan shi to ya riga ya barar da umarar shi sai dai ya koma ya sake daukan harama ya dawo ya sake sabo umara yace wala yusidul nusku bi ghairihi ba abin da yake lalatawa mutun aikin hajjin shi ko na umara in ba wannan dalili in ba wannan abun ba na tafas wannan malam ya ambata mana ba shine saduwa da iyali duk abin da yake koma bayan haka to bai bata umara abinda zakai ka gyara shine fidiya ko kai azumi ko kuma ka zubar da jini na karamar dabba ko kuma ka ciyar da miskini guda shidda muddu ko sa'i guda sai malai yake cewa wal mar'atu karrajul hukuncin mace irin hukuncin namiji ne kamar yanda malam ya ambata maka illa anna ihramaha fi wajhiha sai dai ita matar ihramunta shine kurum ba za ta liƙe huskar ta ba da kwai dadi wal kaffu wa kaffaiha da tahin hannunta dalili da kwai abinda aka rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ibnu umar din da isnadin shi isnadi ne wanda yake mai rauni shi karan kanshi imam al-bayhaqi ya da'afa wannan hadisan didda da kai al-imam al-kannani ya kawo yake cewa wannan hadisin mauqufi ne wadace ta abdullahi dan umar ba hadisi bane ba wanda yake marfu'i ba ya kawo yake cewa ihramul mar'ati fi wajhiha wa ihramur rajul fi ra'sihi ihramun mace shine a huskar ta shi kuma ihramun namiji a kan shi shine bai dacewa a ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda riwayar da suka kawo ce yake cewa laysa 'alal mar'ati ihramun illa fi wajhiha aka dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kasancewar malamai sun tayi akan lalle abin da ya haramta game da mace lokacin da ta dau niyya ta aikin hajji ko kuma ta umara shine taqtiyatu wajhiha bi libasin shine ta liƙe huskar ta da wani abu shine bai dacewa akan haka ta sanya niqabi ko kuma wani abu ko kuma ta sanya sabo ta sanya gan a huskar ta amma dai kafarta wajibi ne ta liƙe ta amma dai huska bai dacewa ta liƙe ta haka kuma da kwai magana wadda malamai sun kawo na aikin hajjin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta lokacin da ta dau harama aikin hajji ta kasance huskar ta a waje idan ta tunkari mutane ba niqabi bane ba take sanyawa ba tana sanya wani mayafi hetar su zago shi ba don komai ba kar da wanda yake nesa ya ringa hangen huskar ta wannan babu laifi akan haka amma dai mace ta sanya niqabi shine bai daga cikin mahzuru wannan yana daga cikin mahzuratul ihram bai dacewa ga mace ta sanya niqabi dai tana iya sanya wani abu ko ta sanya wata kasketi mai tsaho wanda za ta iya sanya wani mayani wanda zai ringa like mata amma dai niqabi bai daga cikin wannan da kai riwaya wanda Imam Bukhari ya kawo ta marfu'i la tunqabul mar'atu al-muhriba wala talbasu al-qaffazaini macen da ta dauki niyya aikin hajji ko umara bai dacewa ta sanya niqabi ko kuma ta sanya gan a hannayenta amma dai kuma bayan haka an ba ta damar ta yi duk abin da ya kamata yace wala halusul bakhir mace tana iya sanya duk abin da aka dumka shi wannan an ba ta dama wallahu ta'ala a'lam sai babu na gaba bale ke cewa babu fidiya bayan mun yi bayani akan meye bambanci tsakanin hadaya da fidiya ita fidiyan nan tana kasuwa kashi biyu kamar yadda malam zai mana bayani sani ba lokacin bayani shi ba idan mun dan yi bayani dai lokacin bayani sai mun ci gudu ya rage tana ita fidiya sabanin hadaya ne a hadaya shine dalilin ka hada aikin ka guda biyu in ma ta matuki ko kuma kirani sai ka koro hadayarka ba dan komai ba dan ka yanka ta a garin Makka ita kuma fidiya shine dalilin kai dai daga cikin abubuwan nan guda tara wanda aka ambata maka ko ka zubar da jini ko kuma kai azumi guda uku sawa'un a can Makka ko kuma a nan gida ko kuma kai mi ka ciyarsa miskini ko a nan ko a can zubar da jinin ko a nan ko a can an baka dama a ko ina kana iya yin fidiyarka ba wai wajibi bane ba ita kuma ta hadaya ita kuma wajibi ne ka yanka ta a wannan a garin Makka hadayan baligal ka'bati aw kafaratu ta'am masakina wa adu min zalika siyaman liyadhuqa wabala to idan muka leka ita fidiya tana kasuwa kashi biyu shine ta farko shine an baka zabi a cikin abubuwan nan guda uku wanda aka za aka ambata maka shine ake kiranta fidyatul aza shine ko ka sanya abinda ba a nema ba ka sanya ba shine ka sanya wando ko ka sanya kaza ko ka sanya kaza al-mahita ko kuma ka sanya tarare a jikinka to a wannan halin an baka zabi kai abubuwa guda uku shine shi kuma fidyatul adha kenan yanke harce ko kuma aske gashi kenan wannan guda hudu shine aka baka zabi akan ko ka ciye su da miskini ko kuma kai azumi guda uku ko kuma ka zubar da jini shine can ubangiji yake bayyana faman kana minkum marizan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuka sai fidiya sai kuma lokacin da mutun yayi harauta abinda aka haramta me ya haraute shi yace to a wannan halin shi kuma an baka damar fajaza'un mislu ma qatala minan na'am za a daidaita a gani meye ka kashe abinda ka kashe sai ka biya sai ka biya fidiyar shi yace sai dai idan ya kasance tantabara ce ita za a bada shatu kenan karamar dabba ko kuma ya kasance jimuna ce ya harauta to shi kuma zai bada rakumi abinda yake koma bayan haka shi kuma wajibi ne mutun ya hutar da kwatankwacin abinda ya kashe in ya kashe rago to rago zai bada in ya kashe samiya to samiya zai bada in taguwa ya kashe to taguwa zai bada a matsayin fansa abinda ya aikata kuma ana iyawa wannan fidiyar a yi takwimin ta da abinci mutun ya ciye da miskini ko kuma ya kasance bai da abin da zai iya ciye da miskinin sai ai takwimin ta da muddu kenan misalin muddu nawa zai biya muddu 10 zai biya sai ya azumi guda 10 insha Allah sati mai zuwa dai zamu wannan inshi kenan wannan ita ce fidiya sannan da kai hadaya wancan ita al-takhayyira sannan ita kuma hadaya ita ce hadayu tamattu shine mutun wanda yalzamu mushatun in bai samu ba shine salasatu ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu ita kurum ita abinda zaka yi shine in zaka zubar da jini karamar dabba in baka samu ba halin da zaka iya zubar da jinin karamar dabba to a wannan halin shine zaka yi azumin kwana uku a garin Makka sannan idan ka dawo gida sai ka cike kwana bakwai tilka asharatun kamila ka samu azumi guda goma shine insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi babu wanda zai mana bayani akan ita fidiya abinda muka karanta ne dai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki da abinda rai ta kudurci na alkhairi muna fatan ubangiji ya biya mata abinda yake sharri ne a rayuwa Allah ya baddala mana shi da mafi alkhairi a cikin rayuwarmu Allah mana albarka yiwa zuriyar mu albarka yiwa abinda ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik